kwaso ranar da ka fito ba matarin ka ban kwaso mai da hujiran mutun da ya ai sai ban kwaso aljanna mai dubun masoya ban kwaso jujin da bi kake dole a bi ka ban kwaso ga mai kamar baya ai ka ba ban kwaso ga miji kake juji ka abin ka ban kwaso kai sa gaban ka inda ka so kai za mu so indai batun matasa ne sai ban kwaso mai ragamar ridatti jawa ban kwaso mata maza kano kowa sai ban kwaso bana mun yi rairaye akan usai ban kwaso bana mun yi tankade akan usai ban kwaso bana mun yi bakace akan usai ban kwaso bana yan jawar kano mun sai sai ban kwaso kai ba za mu yarda ba zaban jahar Kano ban kwaso ne uwa uba
wai ma mu zabi ta kai
ba za mu yarda ba
zaban jahar Kano ban kwaso ne uwa uba
ye Allahu khaliqul sarki mai mujarraba wanda shi ya jarrabe mu muka zabi shi sun tafarfa samu sun samu angaba mana munya hankali mun bari yan kwale uwa wa zaya bi ku Allahu ba zaya bar ku ba
wai ma mu zabi ta kai
ba za mu yarda ba
zaban jahar Kano ban kwaso ne uwa uba
wasu yan ta'ada ne masu kisa a zahiri sun bi mu dai da dai dai su kashe mu tangari wai su sakar mu domin sace ai zagin gari to mun sanar da ku zan ce na zahiri mulkin Kano kusan ai ba gadan ku ba
wai ma mu zabi ta kai
ba za mu yarda ba
zaban jahar Kano ban kwaso ne uwa uba
mu kane kane akan mulki kun dare dare duke yar jaha da al'umma kun tattare mun shuka garkuwar zalunci da makare
Wai ma
kiya har ma hansada kai saka wanka inda ka so ba gada gada ni da shan ubangiji ne kai ba dan adam ba
wai ma mu zabita kai
ba za mu yarda ba
zaban jahar Kano gungunsa ne uwa uba
alhamdulillahi mun gode wa rabbana albarkacin ma'aikinka dake a ko'ina Allah ka amsa roƙon Okay.